masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Lawo ka taimake harshen Hausa hantsi le ka gidan kowa
Lawo ka taimake harshen Hausa hantsi le ka gidan kowa
Tabaraka zan fadi sunanka a duk lamarin da na tankaro ka bai hikima a dukan baiti da yau na nufashi na jejjero ka sa ta zamo zaki ya zuma a gundukanin mai sauraro Abinda ka saba yaman Allah kai mani har da dubun baiwa
Ilawo ka taimaki harshen Hausa zire ka gidan kowa
Ka kara salati ga wanda kiransa yanzu ya ratsa gidan kowa Muhammadu tare da alayan gidansa gami da sahabbawa da duka iyaye malamai waɗanda ka ba su dubun baiwa da duk manazarta harshen Hausa hantsi le ka gidan kowa
Ilawo ka taimaki harshen Hausa hantsi le ka gidan kowa
Ina salama a gare ku duka da manya da yara maza mata ku zo ku ji zanye batun yaran da yayi wa duk yare rata batu bisa Hausa da yau ta zamo abin faharin da ka dangata kudu da arewa gabas har yamma an rike Hausa da gaggawa
Ilawo ka taimaki harshen Hausa zire ka gidan kowa
cikakken yare mai asali da tarihi na tsaye zurfi da ya kafa saiwoyi a ƙasa da ɗabishiya ta satai ƙarfi akwai hikima a ciki na sakana kalmominsa akwai kaifi akan ga ya sashi a yau duniyar mu yaran ratsa gidan kowa
Ilawo ka taimaki harshen Hausa zire ka gidan kowa
abin sha'awa harshen mu na Hausa ya haɗa duka abin nema akwai kyawawan al'adu a Hausa gami da halin girma da girmama kowanne jinsi gami da rukunsa hannun dama akwai mu da kara ga ladabi da jure rashin hakurin wawa
Ilawo ka taimaki harshen Hausa zire ka gidan kowa
a Hausa ake samun lafuzan da za a iya su cikin sauki a wallafa labaran hikima a yau hudu ba har waƙoƙi
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya ne kuma an tashi lafiya
lafiya ga nau alheri ya wuri da
lafiya lau na ga kai ba kuwa a wannan gaura
kware kuwa
ba kuwa cin tashi lafiya
kware kuwa
muna da tare da ba kuwa abokiyar aiki a wasu rito da fata ke ma cin tashi lafiya
haka
to baba muna kamar yadda muka ji a muna da babba kuwa
da kuma bakuwar rana
yawa ga kuma bakuwar rana yawa ita wannan bako Hausa sabili da haka ita ma zamu ji me take tafe da shi to amma kafin nan kamar yadda muka saba bare mu mika gaisuwa fata alheri zamu fara muna da auren raki da za a yi a wurare daban-daban bare mu faro a Najeriya a Kaduna inda iyalan Alhaji Gide malumfashi da na Alhaji Musa Usman na Radio Najeriya Kaduna murnan daurin auren ƴaƴansu da za a yi wato ƴaƴansu Tahir Lawal da kuma Amina Musa Usman wanda aka fi sani da Ummi za a yi wannan auren ne mako mai zuwa wato a 2 ga watan Satumba kenan za kuma yi ne a masallacin Yahaya Road dake Kaduna da karfe 1 na rana to Allah ya sa an yi adace Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin summa amin to sai kuma wannan sakon tayi murna zuwa ga Hajiya Maryam Indimi da angonta Yakub wanda aka daura auren su a sati biyu da ya wuce to muna addu'a Allah bada zaman lafiya da zuri'a tayyiba a cikin wannan lokaci ne kuma mahaifinta Dr. Muhammad Indimi shi ma yayin bikin ranar zagayowar haihuwarsa yayi bukin zagewar ranar haihuwarsa.
Biki iri-iri kenan.
Eh, haka manya-manya kuma.
Yawa.
To muna addu'a Allah ƙara wa baba lafiya da ƙarin shekaru masu yawa da albarka.
Amin, summa amin. To sai kuma gaisuwar ta'aziya baba, ina mika gaisuwar ta'aziya ga abokan aiki wato wurin aikinmu gidan radio na da talabijin da radio na jihar Plateau PRTBC da aka fi sani. Mun yi rashin ɗaya daga cikin tsofaffin ma'aikatanmu wato Dr. Nancy Katu Ogundimu wadda Allah ya yi rasuwa ranar Alhamis. Sai kuma Mrs. Omo Sikiola Ifinaye ita ma ranar Alhamis ɗin ta rasu. Sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga Mrs. Yelwa Samuel Kunyop domin rasuwar mahaifiyarta. To Allah ya ba mu jimirin rashi ya kuma kyautata namu ƙarshen.
Amin subma amin. To sai kuma ta'aziya zuwa ga wakilinmu Alhaji Rajwan Abbas kuma sarkin unguwar Fadama kenan da ke Accra na rasuwar babban yayansa Muhammad Buktar Abbas wanda aka fi sani da Apapa wanda ya yi aiki a Castle Osu wato tsohuwar fadar shugaban ƙasar Ghana kenan. Tun daga lokacin jamhuriya ta biyu a Ghana zuwa zamanin mulkin tsohon shugaba Rawlings. To Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya ba dangi hakurin wannan rashi.
Amin summa amin. Baba gurguje bari in je Najeriya in shiga jamhuriyar Nijar kuma jiri a Ghana. Ai baba karamin zango ne. Wato bari mu faro a Najeriya.
Kin kai Nijar ki taka tsantsan.
Haka? To bari mu faro a Nijar din dan mazan dawo.
Eh, maza ki bar wuri.
Wato bari mu faro a jamhuriyar Nijar. Bari mu mika gaisuwar fatan alheri da sada zumunci da ta fito daga hannun Yakubu mai alfi garin Badaraka jihar da magaram a jamhuriyar Nijar wanda ya ce a mika mishi gaisuwa da kuma sada zumunci ga Ahmadu Rufa'i Tawalala da magaram sai Alhaji Ahmadu Wanzam garin Malam sai Malam Ja'faru Badaraka da Mudaha Dogari Badaraka da Dayyabu Makeri da Rabe mai caji da zan ta so in kai ta cewa Badaraka amma na ci gaba amma kaka ce dan ai shine da Buhari Alhaji Sale Badaraka sai Sanusi Madatai da Isu in Gwai Tudu da Mamman Sani Dauda sai Isu Madatai da Sani Da'u Alaska sai Badamasi dan Dumumuge Allah ya sa ka ne ko ce baba ya siniya da Nazibi Ibrahim da Haddadi mai kwafiyatu tofa da Hadibi mai kwafiyuta computer ne koya ne
computer ina ji yake yake so irin
kila da Hadafi mai computer ne kila haka ne da kuma Iliyasu Yakubu Digawa sai Ali Sarkin Yaki Nima da kuma dukkan mu ma'aikatan sashi Hausa to muna godiya kwarai da gaske to ban daga jamhuriyar Niger nan da nan na tsallaka makwabciya a Najeriya inda muka je jihar Katsina muka sami wannan gaisuwar fata alheri da sada zumunci daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wanda yake gaida Usman Manika mai ruwa runtuwa da Failu dan Ladi Mahuta sai Alhaji Shafi'u Madawakin Inono da injiniya Alhaji Bilyamunu Muhammad sai Albaba Famamet sakatare da Hajiya Abu yar Fulani dake kofar Soro da Hajiya Maryam Kasim Abubakar Iya da Hajiya Sa'adatu Kasim Abubakar Iya dake unguwar Goruba Road Katsina sai Bello Bello da Mari dake Radio Nigeria Kaduna da Tsahiru Dan Karo Rafin Dadi director shirye-shiryen gidan radio jihar Katsina da Wasila Yusuf Goron gida dake radio kana ji ai kana ji wannan bi yan jarida ne
Allah
sarki yawa dake radio Alfijir FM Katsina sai san baba Ali direban J5 garejin Mando Kaduna da fatar an tashi lafiya
sai kuma wannan gaisuwar a bari ya huce da ta ranar Hausa
yawa
da ta zuwa ga ainihin yake cewa
to barka da ranar Hausa ma ban muka barka sosai ba
barka ka dai she mu ce Allah maimaita mana
abin su ba mun
wanda na cewa gaisuwa da fatan alheri ga dukkan ma'aikatan VOA Hausa da ƴan kungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara da Mahmud Salu kauran Namoda da ƴan baba Yusra Gusau da baffa Haruna Bajuga da baban gida Buba Fajiwa da fatan duk sun tashi lafiya sako daga Naziru Abubakar Sabo Gusau to sai kuma wannan dake cewa gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga Hajiya Amina da kishiyarta matan Alhaji Sulaiman Yashi Bajuga da Hajiya Hawwa da Gauda mai tuwo tashar mota Bajuga da matan malam mai zane hula sai kuma matan Alhaji Umaru Bata Bajuga da Amina da Fatima da Aisha da matan Sani Bajugo sai kuma Aunty Grace Alheri Abdu
da
matan Waraikwa da matan Hassan Albasari Fataskum da kuma Hajiya Gwammake kadai gayya ta makeni
OE
Hausa Gada wannan ba ya kamata sake
daukar wannan a ƙara karantawa me aka ce
wai da Hajiya Gwamma ke kade gayya ta baba Yakub makeni
OE
Hausa Gada
biyo ya Hausa Gada ai ko an yi ta
wannan dole a karanta
ai kuwa
yawa da kuma matan VOA Hausa da fatan
to hawa tana ji ta karba musu gaisuwa
eh kin karbi a madadin sauran mata
tun da kira nan zanne
haka tace da fatan duk za ku tashi cikin koshin lafiya amin sako daga Hajiya Asabe ta Alhaji Haruna Bibi Waitar Masuwa da Hajiya Mai Miga ta Alhaji Bala Abba dan Masalin Kudugo
to madalla kamar yadda muke fada kullum baba komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa ta dile da ka bari mu garzaya kasar Ghana inda zamu dire da wannan wasika dake hannuna da ta fito daga hannun Zaradin Fulasu Rijiyar Lemo mazaunin Accra Ghana yace yana so a mika miki gaisuwa fata alheri da sada zumunci zuwa ga Atiku dan Yarbawa Barbarejo da Tukur PMC Remawa sai Ali Sarkin Yaki Nima da Imrana Madaha Bako ka san Madaha Bako baba
eh wato madaha ne mai yabon mai waƙen yabon annabi amma dan garin Bako ne
ai to sai kuma Nafisa Haruna Ijura Sabon Layi jihar Ashanti da Sharifa Sule Ijura Sabon Layi shi ma jihar Ashanti sai kuma Nana Farida Ababu Kumasi Ababu.
Kwarai kuwa.
Sai kuma Farida Ababu kuma shi. Ah kai kana gari an kai ka gida kana ta je.
Ina kallon wurin.
Ah. Kuwa shi kenan. Yawa sai da kuma Jamila Ibrahim ne zango yace da duka ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka da fatar an tashi lafiya.
Amin.
So muna godiya kwarai da gaske. To baba ya abun nan yau a filin labari ba labari zan muka titi zan muku tunda hawata ta kusura ta shigo
to
yauwa eh wai aka ce wai ba a cikin wayannan mutane goma abokai ne su goma
to
a cikin su nan wane ne yafi shashanci
o dan neman ci
yauwa to yanzu ku har goma fa zan ga muku a cikin su nan wanne ne yafi wauta inji mai rubutu
to
wai Hawwa da Bakano ne da Bakano wanda wai yana shi likita ne yana aikin asibiti to shikenan wai sai ta da mara lafiya daga bacci wai musamman domin ya bashi maganin bacci wannan lokacin bada magani tun san ana kwanta asibiti ana round kowa an sa lokacin da za a bashi magani kaza magani kaza to shi wannan bai bacci shine ya Allah ya bashi bacci da likita ya zo sai ta je shi ya bashi maganin bacci dan ya samu ya bacci na Bakano kenan sai kuma ba sakwace wai wanda yake yi wa shuka ban ruwa a daidai lokacin da ake ta cirara ruwan sama eh wai
to
ba mai wannan
a bari je guji ando
to sabbi wannan kawai shigaji to na uku wai dan fulani ne ya fesa turare a jikinsa a daidai lokacin da zai dauki hoto wai da niyyar cewa idan aka wanko wannan hoton zai samu hoton yana ta kanshi to sai kuma sai garin ku Kaduna da kika fito Hawwa to wai shi kuma dan Kaduna shi da wani ya sanya radio a fridge wai domin ya saurari full music saboda yawa da radion ya sanyi waka da zai irin cool music da yawa
anya dan Kaduna ne ko
dan Kaduna a dan Kaduna ku dan Kaduna ku
algamana sai
to sai kuma Umma Faruk da dan Kebi
to
shi kuma dan Kebi wai ya ci abinci ne a hotel shi ne ya tsaya ya wanke kwano kafin kai da mun irin mazan nan ne masu tsafta
eh
masu aiki ina tsaman irin su mata ke son aura a wanda zai je hotel kuma ya ci abinci a bashi ya je ya wanke kwano sai kuma babalbare Hawwa wanda shi kuma ya tsuguna zai gaida sarkin garin su lokacin da ya gashi a talabijin a wurin wani taro saboda tsananin girmamawa yauwa to sai kuma dan Bauchi Abdulwahab shi kuma dan Bauchi wai ya sa aka sha inuci irin goge takalmi din nan da yauwa ya biya aka goge musu takalmi saboda wai zai dauki passport abin da yauwa passport na shi ne a goge musu saboda zai dauki passport wanda kafan ma ba za a nuna ba sai shi ne sai kuma bakatsi ne dan uwanki har yanzu to Haruna Muhammad Katsi da shugaban muryar
jama'a
yawa muryar jama'a sai garin ku shi bakatsi ne yana tafiya ne sai ya tintibe da wani abu a cikin duhu sai ya sa hannu ya dauka da ya dauka ya shishina a hancin shi sai ya ji kashi ne sai ya ce ai ko ya ci sa'a ya ce wai alhamdulillahi tunda ban taka ba Ya ji mu da ni so sai ga godiya tunda da bai taka ba. Ai ban gama ba, ban gama ba. Yawa to sai kuma dan gashiwa. Shi kuma dan gashiwa ya je yana da katin irin wannan katin da ake zaren kuɗi ba na banki. To kafin ya tafi da aka bashi katin wai saboda kar ya bankare ko kuma ya ruwa abin nan sai je ya laminating ya sa irin wannan ledan da ake a rube shi sosai tukune ya je saboda ya bashi kariya ya je yayi ya ci kuɗi da farko ma da ya ki shiga kana yi kowa yana abin nan ya tara layi abin ya ki nuna mishi lamba katin shi ya fita. To a cikin waɗannan mutanen guda goma wane ne ya fi wauta?
Ba makai za ka fara ko ni?
Na ba ki gai.
Ki ba kare ba ni fara.
To ni na ba ki, ina kike so?
To ni
malumfashi.
Malumfashi.
Na ba ki malumfashi.
To aiko na gode. An ce dama mai aha
to wane ne fota
to ni dai gaskiya in dai magana wauta ake ba san zuciya kuma ba san kai a gaskiya sai in ga wannan da yake din nan zai dauki hoto kuma yaje yana
to sa Abdulhab dan Bauchi kenan
gaskiya dan Bauchin na sai ni ke gano wai sa hannu ta tsakashi yake cewa
da aya alhamdulillah ba taka ba ka ji dan garuku baba ka ko wanda kace wanda ka saba
ni kusan tudane na ya so ya daidai da nata amma wanda ya tayar da mutum yana bacci
ba Kano likitan Kano kenan
kila
daga nan zai can to ban shi ba san kwace fa wanda bari a taɓa su na sanyin nan shi kuma da ake tafka ruwan sama fa ya je ɗebo ruwa a rijiya don ya ba fulawa ruwa
gaskiya to bari mu san inda ka bari mu na san inda ka na wannan ai ba wuta bane
ayo son fulawa ta kate
ba ma san fulawa ta abin nan ba saboda dai ina ga yayi tunanin cewa in ruwan sama ya haɗu da wanda ya zuba sai ya kila ma a samu wani launi da
ko kuma kila ba a duba ruwan da shi ya kawo ba akwai dan wasu ɗan sinadarai
a ce ya ɗauke ku lauya a sai na sanyi da ya ɗauke ku lauya ai shi yasa aka ce da yake ranar Hausa ce bari a Hausance a nan a ga
ai ko Hausa
ta kare ai ko Hausa ta kare a nan to na ga Malam Badulu na daga mana hannu sabini da aka fi da su da burki nan yanzu a madadin
wa sharif
da
baba Yakubu baki
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Muhammadu kabir kadir.